We in Ghana know how to set the lead. We did it in 1957 when we were the first African nation in sub-Saharan Africa to gain independence from colonial bondage.
Mu a Ghana mun san yadda zamu yi jagora. Mun yi haka a shekarar 1957 lokacin da muka kasance ƙasa ta farko a Africa a yankin kudu da hamadar Sahara wacce ta samu ƴancin kai daga ƙangin mulkin mallaka. A koda yaushe muna samun nasarar fita daga yanayi masu wahala cikin alheri da ban mamaki. Mun dora wa kanmu da sauran kasashen Afirka ci gaba da samun demokradiyyar da zamu yi alfahari da ita kuma zamu kai ga can. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yake jawabi a wurin bukin cika shekaru 67 da samun ƴancin kai a birnin Kufuredua da ke yankin gabas. Taken bukin bana demokradiyyar mu alfaharin mu ya mayar da hankali ne wajen ƙarfafa ɗabi'un demokradiyya da kuma samar da zaman lafiya. Bayan shugaba Akufo-Addo ya bayyana wasu nasarori da kasar ta samu a yayin da take gudanar da demokradiyyar ta. Ya kara da cewa mulkin mallaka asali bashi da ka'idojin demokradiyya kuma duk abinda muka sani game da zabe a yau mun koya ne ta hanyar aiki tukuru. Abdulmajid Musa mai shiga tsakani ko mai sharhi kan harkokin siyasa ya kara jaddada wasu daga cikin nasarorin Ghana demokradiyya ga muryar Amurka.
Demokradiyyar kuma mun samu ci gaba kwarai tunda muka soma demokradiyya har zuwa yau. Wayan shine mun samu kwanciyar hankali ba mu da masalan haifarar da shugabannin kasa bayan wanda muka samu shi shekaru da su ta wuce. Mun kawo abinda ake cewa partisan politics, an kawo jam'iyya na siyasa wanda suka fi rinjaya shine NDC MPP da an sake mulki mun fita NDC muka koma MPP, muka fita MPP muka koma NDC, sai yanzu kuma muka koma MPP. Wannan sakiya da muka yi ina ga ta kawo mana ci gaba cikin siyasar mu. Bayan haka kuma demokratiyyar mu kuma ba musguna wani ko a hana wani tofa albarkacin makan shi na tattalin arziki ko tafiyan batun raya kasa.
Ta bangaren kalubale fa
muna da cikas kuma ainihin leadership mu wayan sun yi alkawali da yawa suna sabawa batun ci hanci da rashawa. Su muna alkawali da yawa kan su zo sun yaki ci hanci da rashawa amma ba su shi saba. Sannan kuma wayan su mu kuma an yake wani lokaci mun fi son partin da kasan muna Allah Allah mu ga partin muna fawa amma ainihin cigaban kasan ne ba mu damu ba. Shi yasa ko mai partin mu suke yi na komawa da kasa ba muna bayan partin ne. Shi ga yake kai boot ba duba ainihin kokarin mai shi partin ne.
Shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya yaba wa shugaban Ghana bisa kyakkyawar kwarewar jagoranci. Ya kara da cewa basirar shugabancin shugaba Akufo-Addo ya tsallake Ghana har zuwa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS. Sai dai wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da bukin samun ƴancin kan.
To gashi dai mun samu yanci ta yau shekara 67. To wadansu bangarori muna ga cin gaba, wadansu bangarori kuma ba cin gaba. Yanzu haka ka duba kaman Ghana akwai tsadar rayuwa, kaya na da tsada da kyau, kuma ba karar ma'aikata albashin su ba. Sai sa muna rukun gwamnati ya duba mu.
Yau wai mun samu yancin kanmu, wani ci gaba muka samu cikin kasan ga, domin yau in abi yayi kaman za shi gaban wani kuma komo shi komo da abin baya. Mu ba mu ga ci gaba da Ghana ya samu ba, da an bar batun independence nan ma da yafi, domin komi ya balakuce. Ba abinda ke tabuwa cikin kasan ga, ba mu da shugabanni masu tausayin kasa da talakan kasa. Shi yau wani munna za a je a sai da shi independence, wana celebrate mun samu yancin kanmu, wallahi da bai ba da yafi.
Shugaba Akufo-Addo shine ya juya bikin ƴancin kai na ƙasa zuwa yankuna daban-daban don ƙarfafa tattalin arzikin yankin. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.